يعصي الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na talata a yau muna goma ga wata na Rajab shekara ta 1447 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda ya dace wa 30 din watan 12 miladiya na 2025. Da izinin Allah, cikin takaitaccen wannan lokaci nake so in fadakar da kaina, sannan kuma in fadakar da ƴan uwana musulmi akan wata gaba daga cikin gabbai waɗanda suke da mahimmanci ga dukkan mutum musulmi ya kiyaye su a cikin rayuwarsa. Saboda a lokacin da mutum ya shigo musulunci, tabbas kuma akwai wasu abubuwan da za su iya sanya mutum ya yi ridda ya bar musulunci. Ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana haka a cikin Alkur'ani mai girma game da wasu wanda suke da awanca sun musulunta. Bayan wani ɗan lokaci, Ubangiji ya bayyana cewa la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, kar ku kawo wani hamzari, kar ku kawo wani abin da ya shafi uzuri, haƙiƙa kun riga kun kafirta. Akan wannan malamai suke abwab na ridda, a ce wannan babun ridda babi ne wanda yake magana akan mutum bayan ya shiga musulunci, yanzu kuma ya canza sheƙa ya kuma wani abu na daban, Allah subhanahu wataala ya kare mu. To waɗannan abubuwa in ba mutum sanin su ba, sai mutum ya je afka a cikin su kuma a halin rashin sani. Saboda yau dukkan mutum musulmi wanda zai tsaya ya kalli musulunci kallo na karatu, sannan kuma ya kalli abin da yawa daga cikin musulmai suke aikatawa, sai kaga cewa lalle tabbas fadar Allah subhanahu wataala ta gaskato akan waɗannan mutane. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, da yawa daga cikin mutane ba su yi imani da Allah ba, face sai ka same su suna aikata ayyuka na shirka. Kalimata la ilaha illallah muhammadur rasulullah, babu abun bauta buza ga cancanta sai Allah, annabi Muhammad manzuni na Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan kalma so da yawa zaka same ta a bakunan mu, muna ambata ta, amma kuma a daidai lokacin da aikata abin da yake cikin madmun din wannan kalma ya zama tashin hankali da kalubale game da yawa daga cikin musulmai. Da haka na so in fadakar da kaina, in fadakar da ƴan uwa musulmi wasu gabbai guda tara waɗanda malamai suke ambatawa, wanda ake kiransu da suna nawaqidul Islam, abinda zai iya warware musuluncin mutum bayan da yana musulmi sai zamanto yanzu ya huta daga cikin musuluncin, kamar yadda manzon Allah yake ambatawa, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. Wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce. To zamu karanta wannan manzuma wanda take hannunmu, ita ce ta Abu Hatim al-Hadrami, shine Adil ibn Salih ibn Sa'ib ibn Salam, yake cewa nazmu nawaqid al-Islam, kenan waqe na abin da ya shahi. Nawaqid jam'i ne na an-naqid, an-naqid shine abin da yake warwarewa, nawaqid ababin da suke warware al-Islam musulunci. Bayan mutun yana musulmi, a wayi gari ya canza sheka, yayi ridda, ya zama mutumin da yake kafiri ne, Allah kare mu. To waɗannan abubuwa suna buƙatar bayani ƙwarai da gaske. Kenan dai al-muhim yanzu ne ga takarda a gaban mu, kenan za a karanta abin da Allah ya sauwaka su ga samu, a yazo kuma sauran karatun kowa sai ya neme shi. Allah da tar da mu. Malai ce i'lam akhil muslimu annahu warad fi shar'ina thubutu man qadirta dad adinihi wa sara kafiran bima janahu min nawaqidin falt'ulama أولها الشرك الذي لا يغفر وقوعه في أمتي لا ينكر، وثاني من يتخذ الوسائط كي يشفع فاستجلب المساخط، ثالثها من لم يكفر من كفر أو شك فيه أو لفكره انتصر، والرابع اعتقاد غير هدي نبينا أكمل من ذا الهدي، والخامس البغض لشيء من ديننا، وسادس مستهزئ بشرعنا، والسابع السحر كذا من يصرف، والثامن العون لكفر يصرف، والتاسع اعتقاد بدعي غبي يسعه الخروج عن شرع النبي، والعاشر الإعراض عن دين فلا تعلم أو عمل بل قد قال وأسأل الله ذر الثبات على استقامة إلى الممات وننسون النواقض العشرة أبو غدا غوما دا مالن يأنبتا من أنا ودن دا دموت من دي حو قير جتكنسو تو مسلم تنشياتاش لجائيك مالي تإعلم كسني أخي المسلم دون أوانا مسلمي أنه ورد lalle bayani ya riga yazo fi shar'ina a cikin shari'an mu subutu tabbatuwar man wanda qadir tadad haqiqa ya yarda wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce yazo a cikin shari'an mu samuwar mutumin da yarda daga mi yace an dinihi kamar addini shi wa sara kafiran bima ya zamanto kahuri a dalilin bima janahu a dalilin abinda ya jayo wa kanshi ko ya aikata min nawaqidin na daga abinda yake warware musulunci fal tu'lama mal yace ya kamata a san haka kenan dukkan musulmi ya san cewa ana iya canza sheka daga musulunci a koma wani abu wanda yake na daban to waɗannan baitutuka guda biyu da malam ya bude da su to abinda ya shahi shirka ko kuma abin da ya shahi a warware musulunci abu ne wanda yake tabbatacce ana samu shi mutumin da ya zamanto musulmi ne amma yanzu ya zo ya yi ridda ya bar musuluncin ya kuma wani abu na daban ya zamanto kahuri a dalilin abin da ya jayo wa kanshi ya aikata na abin da yake warware musulunci mal yace fal tu'lama a san haka sai yace awwalu hashrul ladhi la yughfaru farqansu farqan nawaqidul islam ita ce shirka shirka ga Allah subhanahu wataala yace allazi la yughfaru shirkan nan wanda ba a gafarta ta Allah baya gafartawa mai shirka bayani zai zo akan wannan wuquhu samuwar shirka fi ummati a cikin al'ummata mal yace la yunkaru wani abu ne wanda ba wanda ya isa yayin inkari shi ce ba haka nan bane ba saboda abu ne gashi ana aikata shi karara sai yace wasani man yattakhizul wasa'ida nabiyunsu shine mutumin da ya riki wasu tsani kaman zai riki tsani kenan wani abin da kai yashfa'u ya riki wasu tsani dan su cece shi a gobe kiyama wannan rukun tsanin nan sai jayo musu fastajlabul masakhida sai suka jayo wa kansu ababin hushi na Allah subhanahu wataala mun riƙe wani in mun je can ma shi zai zama mutum da jagaba alhali babu wani dalili na addini da ya nuna wannan wani bale ce salisuha na ukun nawaqidul islam man lam yukaffir man kafara wanda bai kafirta wanda ya kafirta ba mutumin da ya kafirta karara ka zama to kana da shakka da kokonto ko inda akan cewa an yi ku kafiri ne ko ba kafiri bane tare da cewa musulunci shi ya wannan kafircin shi ya bayyana aw shakka fihi ko kuma kai shakka game da kafircin nashi auli fikrihi ko kai shakka game da tunanin da yazo da shi wanda yake na kafirci in tasara ka bashi kariya ka bashi goyon baya ya zamanto kai duk inda za a je a zo kafure kake ba goyon baya garin gani zai zo duka akan wannan insha Allah balati warabi i'tiqadu ghairi hadi na hudun su mutun ya kudirce cewa ghairi hadi wata shari'a daban ba ta nabiyina ba ba ta annabinmu ba kace ai shiriyar wani ko hanyar da wani yazo da ita akmala min zal hadi yahi kamala yahi cukuwa sama da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi na shiriya malici wal khamisu abnabiyar al bughdu li shay'in min dinina ai li shay'in min dinina kyamatar wani abu wanda ya zo a cikin addininmu ka ji cewa abu kaza kana kyamar shi tare da cewa ga aya ga hadisi wannan abin tabbatacce ne to wannan shi ma iya daga cikin nawaqidul islam yace wasadisul mustahzi'un bi shar'ina na shiddan su shine wanda yake istihza'i game da shari'an abu kaza ya tabbata da sunan addini amma sai ya koma gehe yana izgili ga dukkan mutumin da ya aikata wannan aiki مالتي والسابع والخامس والخامس البغض لشيء من ديننا وسادس المستهزئ بشرعنا والسابع السحر كذا من يصرف na bakwai insu shine mutumin da ya aikata aiki na sihiri ko bokanci yace kaza haka lamarin yake man yasrifu wanda yake irin sihiri wanda yake na sarf yani sarful uqul jirkita hankula ameda su wani abu daban a ce zo za a hada muku hankalin ku ko za a raba hankalin su irin da ake malaman su suke yi malati wa thabinul aunu li kufrin yusrafu haka kuma na takwas shine taimakawa li kufrin game da wani abu na kafirci wanda ya zamanto ana aikata shi sai zamanto ga aiki kafirci ne amma ku ne gaba gaba malati wa tasi'u i'tiqadu bid'iyyin ghabi abu na tara daga cikin nawaqidul islam shine i'tiqadu bid'iyyin ghabi kudrin da dan bid'a wawa zai yi na cewa wai yas'uhu al-khuruju an shar'in nabi wai yayil wace shi ya fita daga cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bi abinda walida suka zo wanda ake cewa su ma suna talaqqin awamir kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake talaqqal awamir min Allah duk mutumin da ya kudurta irin waɗannan abubuwa duka ƙarin bayani zai zo wannan mutumin tabbas ya kafurta kuma akwai aya ko hadisi malati wal ashirul i'radu an dinin fala abu na goma al i'radu an dinin kawar da kai game da abin da ya shahi lamarin addini ba ruwanka da musulunci ba ruwanka da musulmi fala ta'allumun aw amalun ba karanta ba aiki bal bari dai qad haqiqa qala duka waɗannan sun yi karanci sun zama ɗan kaɗan kawai musuluncin ka bai wuce suna ba waɗannan su ne abubuwa guda goma wanda malamai suke ambata su a matsayin nawaqidul islam malai ce wa as'alullahi Allah nake roƙo zurar tabati a dama na tabbatuwa ala istiqamatin akan istiqama ila almamati har zuwa abin da ya shahi mutuwa to waɗannan ababen da malai ya ambata mana kaga abu na farko abinda zamu fahimta shine cewa ridda ana ridda mutun ya shiga musulunci kuma ya fita wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce Qur'ani ya tabbatar da shi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da shi mutun zai iya shiga musulunci ya aikata wani aiki wanda wannan aikin zai jayo mushi kafirci ya fita daga cikin musulunci waɗannan ayyuka ga suka maka annaqidul awwal na farko shine ash-shirk shine ba lace awwaluha na farkon su shine ash-shirku alladhi la yughfaru shirka wanda ba a gafarta ta Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wa duk wanda ya sanya mushi abokin tarayya a cikin bauta amma duk abinda ba shirka ba idan Ubangiji ya ga dama sai gafarta wa bawa Allah kada cewa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna lalle yanda lamarin yake duk mutumin da ya sanya wa Allah abokin tarayya faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta wannan bawa gidan aljanna gaba daya wage bare aljanna Allah Allah sai ce ya haramta mushi lahira kuma gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangare a aljanna Allah samu a cikin su wani bangare kuma a gidan wuta Allah kare mu to kaga Allah ya ce na haramta mushi gidan aljanna kaman ka tambaya ina zai tafi Allah ya ce wa ma'awahun nar makoman shi gidan wuta to wa zai iya taimaka mushi nan ya dauki alƙawla wani ya ce lahiya launi wani ya ce mai lahiya launi je kaka aikata abinda kaga dama komai mun doke maka Allah ya ce wa mali zalimin min ansar azzalimai me azzalimai anan shine mushrikai waɗanda suka yi shirka ba su da wani mai taimaka musu a gobe kiyama an kare Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani busu garwaye imanin su ba da shirka zalunci sahabbai suka fahimci zalunci a matsayin ayyuka da mutum yake na yau da gobe na ba daidai ba suka ce ya rasulullahi waye daga cikin baya zaluntan kanshi sai manzo Allah yake ce alam taqra'u qawla luqman shin buku karanta ba fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake bada akan luqman wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ashe wannan zalunci shine shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa mali zalimin min ansar duk mutumin da ya fasa ya bar duniya yana shirka ga Allah wannan mutum Allah ya ma kanshi alƙawarin ba zai gafarta mishi ba hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah Allah ya tsine ma duk wanda yayyanka dan wani Allah. Wannan yanke-yanken da ake dan wani Allah suna da yawa, wanda kuma shirka ne ga Allah subhanahu wataala kai tsaye. Za ce bukata kaza ba za ta biya ba sai an zubda jini. Wajen zubda jinin nan abubuwan da ake kala ne daban-daban. Akwai kashin da aka kai su ko zabin da aka kai su ba yanka su ake ba, musge kan ne ake. Wannan jinin da zai zuba a daga gogawa saman allan ƙarhi. Wannan wani abu ne tabbatacce wanda a tsubbu ana yin shi. Allah kiyaye. To kaga wannan jinin an gabatar da shi ne ko an zubar da shi ba dan Allah ba. Wanda wannan yanka kuma dole ya zamanto an yi shi dan Allah. Saboda iya daga cikin ayyukan shirka da ake a yau, ana gama cewa ai cikon addini ne. Saboda wanda zai maka wannan malamin tsubbu ne. Zai karanta Qur'ani, zai bada sallah, amma kuma idan ya tashi hallau zai je ya rika wannan ayyuka na gabatar da irin wannan jinanin ga aljannu. Akwai wani makta wanda wani bawan Allah ya turo mini, na kalle shi da idona. A garin nan aka yi abu, wata ta bada a mata wani aiki. Da ya zo yanka kajin, ba yanka kan ya rika musgewa, yana goga a allan ƙarhe, ɗora saman wuta, allan ƙarhe aka ɗora. Aka goga jinin, aka ɗauko wasu itace ake zubawa, ana karanta sunan wani da sunan wata. Ana ce mata ga aikin nan, ana ci gaba da yi. Shi yasa wallahi kar da mutumin da ya sake yayi sakaki game da abin da ya shafi azkar. Malamin da karatun da malamin mu ya mana ranar Juma'a, Dr. Muhammad Sani Abdul Majid, waɗannan azkar ɗin ka karka karanta su. Kuma saboda tsabagen zuciyar ta yi nisa, yanzu wani in yazo aka ce ka karanta zikiri kaza da zikiri kaza, sai ka to wannan ɗan abun kuma zai ba shi kariya. Saboda tsabagen zuciyar ta yi nisa a wancan hayaniyar. Yusibu zanna billah, yana munana su to ga Allah subhanahu wataala. Allah kare mu. To kaga waɗannan yanke-yanke waɗanda za a riƙe ba dan Allah ba, suna daga cikin shirka ga Allah. Duk wanda ya yanka wani abu ba dan Allah ba, wannan abin zai sa ka bar musulunci, saboda shirka ne ga Allah karara. Idan aka ce bauta ma wani Allah saboda sodi aka ce shirka, kawai muna jin sunan a haka. Idan aka ce bautan Allah ko ɗayanta Allah, muna jin abin a haka kawai. Wai menene haƙiƙanin ita bauta ga Allah subhanahu wataala? Sannan miye kadaita Allah da bauta? Sannan kuma miye shirka? Me bambanci tsakanin shirka da kafirci? Idan aka ce shirka, Abdullahi ibn Baz Allah ya rahama gare shi yake cewa, idan aka ce ibada, yace al-ibadatu 'inda al-arab hiya at-tadhallul wal-khudu'u wal-inkisar. At-tadhallul ka zube ka nuna kai ba komi bane ba, wal khudu da kaskanta, wal inkisar da karayar zuciya ta kare a gaban ubangijinka, gari cewa kai ba kowa bane, kai ba komi bane ba. Wannan karayar zuciyar ba a ma kowa sai Allah. Idan ka ce al ibada kenan, sannan a cikin ta'arifi na abun da ya shafi istilahi suke ambata cewa, idan ka ce ibada, ana nihi ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, suna ne wanda ya haɗe dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi. Magana ce, aiki ne, a bayyane ko a ɓoye, wanda shi yake amsa suna al-ibada. Sannan kuma jayuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala, al-inqiyadu lahu bi-ta'a, al-inqiyadu tam, jayuwa zuwa ga Allah, cikakkiyar jayuwa, amran wa nahyan wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan, ta bangaren umurni kabi, hani ka hanu, i'tiqadan aqida ka kudurce, magana kai, aiki ka aikata. Wannan dole ne a samu daga bawa game da abin da ya shafi bautan Allah subhanahu wataala. Amma a yau zaka samu wani kaso daga cikin musulmai ya yarda cewa bautan Allah yake yi, amma kuma iya da irin nashi mauƙifi, iya da irin nashi matsaya, wanda yana nan a tsaye sai dai a kashe daudau, sai a kashe tsohuwa akan daudawanta. In za a karanta mishi aya, oho, in za a karanta mishi hadisi, oho, ba ruwan shi. Su ne kawai haka suka saba, kuma haka za su. Tare da cewa aikin nan yana cin karo da abin da ya shafi musulunci, ga abubuwa da yawa da suka shigo cikin musulunci wanda suke lalata ibadan bawa bawa ya zamanto ibarar shi ta lalace a cikin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ƙara cewa al-ibadatu yace huwa ko kuma hiya tauhiduhu wa ta'atuhu bimtithali awamirihi wa tarki nawahihi idan aka ce ibada yace shine kadai ta Allah da bauta duk abin da ke haƙin Allah ne ka tsayar da shi akan ci haƙin Allah ne kawai wa ta'atihi da yi wa Allah da'a in Allah yace ai zaka yace a bari zaka bari bimtithali awamirihi ta hanyar daukan umurnin Allah wa tarki nawahihi sannan kuma ka bar duk abin da Allah subhanahu wataala ya hana wajibi ne a gare ka hannu ibadan nan dai abinda malamai suke ƙara ambata karkashin ta suka ce hiya ta'atuhu subhanahu wa ta'atu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan ka ce bautan Allah da'a ga Allah biyayya ga Allah biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma amara Allah bihi ta hanyar aikata abinda Allah yayi umurni da manzon shi sannan kuma wa tarki ma naha Allah anhu abinda Allah ya hana manzon Allah ya hana wajibi ne ka hannu yace an imanin billahi wa rasulihi ta hanyar imani da Allah imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace wa ikhlasin lillahi fil amali da tsantsantar da niyya aikin da zaka aikata zamanto dan Allah ne kawai kake yi babu zancen gwamaye ubangiji da wani hada Allah da wani kan nisanci abin da yake shirka ne koda el kararrama ce komin karantar shirka ta hi dukkan wani aikin banda kowane iri ne ashirkul khafi akhfa min dabibi namlin sauda mazala ke cewa wannan shirka karama ta hi boyuwa sama da tahiya ko takun tururuwa baka a saman falamin dutse baki a cikin duhun dare ya za a sauye ya ganu ba zai ganu ba ko saboda boyuwar shirka karama to duk da wannan boyewar nata ta hi duk wani aikin banna daga sani shirka ita ce babbar matsala ga dukkan dan adam in dan adam ya mutu yana shirka to tashi hankali ya same shi tashi hankali da kuma babu ranar bare shi Allah kare mu to abin da yake cewa ibada dai shine dayanta Allah ya zama to Allah kadai ka ba ma zuciyarka risna wa Allah bin Allah ido rihe Allah kadai yake ba wannan at-tazallul wal inkisar din yadda kake jin wani yana da matsayi ko ya kai kaza ko a shehintaka ne ko a walitaka ne ko a mine ne wallahi ya zamna yana nan a matsayin shi na bawan Allah kai dai ka bauta wa Allah kar ka yarda zuciyarka ta rabu da ubangiji to wannan baiti na farko da malai karanta mana duk da daukan bayani mai tsawo akai zai iya dauke mana lokacin ga baki daya abinda zamu rihe da shi shine dukkan wani abin da yake raja'i kauna ta samun rahama ba a nema a wajen kowa sai a wajen Allah duk abin da yake da alaka da alkhawfu tsoro a cikin kokon zuciyarka irin tsoron da ake ma Allah baya halatta kama wani Allah da sunan cewa malami ne ko kuma wali ya kai kaza kai kaza kai kaza a yau ka dubi da addinin Allah wasu suka jirkita wani bangare daga cikin shi idan aka ce wannan malami ne ana ga cewa ga wani shahihe da mai ga wani wanda yake kaman ma'sumi ga wani wanda baya laihi ga wani wanda in aka tare mishi an gama rabauta alhali ba haka nan bane ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu haka ba wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ka roƙa mini Allah ya bani aljanna ya bani abakkantaka da kai zama waje guda a cikin gidan aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan bawan Allah cewa ka taya ni wajen neman biyan wannan bukatar taka da yawaita sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala akan mai dora shi kenan bautan Allah akan bautan Allah dora shi bai ce ba a tunda yanzu ka zo wajen mu an kare kawai bai mushi haka nan ba tare da cewa manzo ne da Allah a yau gangancin da ake yi da sunan malamta mutai nuna muku cewa ai kawai barka da matsala kuma duk ma wani abin da ake kaiwa a kawo a rayuwa duk su suke rike da al'amura wannan gabar tana da muhimmanci kwarai da gaske mutum musulmi ya fahimce ta ya waye a kanta wallahi tun ƙarfi mutane suke shirka ga Allah tare da cewa shirkan nan kai tsaye zai huta ka daga cikin musulunci tun ƙarfi kuma abin takeici wanda zai gwada maka hanyar Allah shi zai dora ka akan wannan hanyar ya nuna maka cewa shi dai in dai da shi baka da matsala to kawai an kare wani zai dora ka ma akan cewa ka rika kiran shi duk in ka samu matsala ka rika kiran shi mu je gaba ta gaba amma da waqidul islam a daga cikin abubuwan da yake amsa sunan shirka abubuwa ne masu yawa malaka ta awwalu hashrukul ladhi la yughfaru wuquuhu fi ummati afkuwar wannan shirka a cikin al'umman mu wani abu ne wanda yake la yughfaru ba wanda sai ya inkare shi ana bauta ba wani Allah a kama kabari a rika dawafi a kama kabari a rika roƙon wanda yake cikin kabarin cewa ya taimaka wannan in bai zama shirka bai zama shirka me bambance shi da kiran sulata da su'uzza da su'ubal beda haka wajibi ne mutum musulmi tsaftace addinin shi mali ya ce wa thani abu na biyu man yattakhizul wasa'ida wanda zai riki wasu tsani kai yashfa'u wai dan su nema mishi ceto fastajlabul masahida wannan abin sai ya jayo musu hushin Allah subhanahu wataala a ce wane muna bin shi ne ba bauta mishi muke ba ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ba bauta musu muke ba nema ne muke su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda su kin tsaftatattu ne kaga cewa tsaftatacce ne ma ana binka bashin aya ko hadisi sai dai wane muna kyautata mishi tsambahi amma sanin haƙiƙanin wane ne shi wanda sai Allah mu guyo sai Allah mahalicce shi shi sai iya daga cikin manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a duk kirkin mutum da imanin shi baka cewa a ware kawai dan aljanna ne in ka faɗi wannan magana ana buƙatar ka kawo aya da ta kawo sunan shi ko kuma hadisin da ya kawo sunan shi sai daga cewa ne muna kyautata mishi zato Allah shi ne mafi sanin halin shi muna kyautata mishi zato cewa mutumin kirki wannan shine abin da amma ka dauke shi tsaf ka kai shi aljanna ka aje wanda ba aikin ka bane ba ka tsalanda ne a cikin labarin Allah subhanahu wataala haka kuma idan mutum koda mabannaci ne amma dai misali musulmi ne to baka da ikon da zaka ce kai wane ai gidan wuta ko ba wuri ya sa shi kaga wannan jahilci ne cewanka ko ba waje jahilci ne saboda ya saba wa abinda manzon Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam musulmi ne asalin ka ya mutu ka roka mishi Allah ya gafarta mishi in ko ya bayyana a gare ka ayyuka da yake aikata na shirka kuma ya mutu akan su ya bakin ka kai ku in ma dai milene afdha ila ma qaddama ya kwararu zuwa ga abinda ya aikata to wannan shirka ga Allah subhanahu wataala ta hanyar wasa'il daukan tsani a ce ai wani bin shi muke saboda ya su kin in ajin tabarkalla ne a wajen Allah muna bin su ne don su gabatar da mu su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala shine Allah can karshen mu da su yake cewa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in baya amfanar da su ceton masu ceto irin waɗannan mutane Adi ibn Hatim ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kahin musulunta manzon Allah yake cewa kun doki malumanku da masu bautanku a matsayin abin bauta kuma bayan Allah kuna bauta musu Adi ibn Hatim yake cewa a'a ya ma'aikin Allah ba bauta musu muke ba muna neman su kusantar da mu zuwa ga Allah ne manzon Allah yake cewa awalaysu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu basu kasance ba suna haramta muku abinda Allah ya halatta kuma sai ku haramta wannan abin basu kasance ba suna halatta muku abinda Allah ya haramta kuma ku halatta abin Adi ibn Hatim yake cewa in dai wannan kai da wannan ya ma'aikin Allah manzon Allah ce to wannan ita ce bauta musu saboda haƙƙin halattawa da haramtawa haƙƙi na Ubangiji da manzon da manzon shi babu wani wanda sai ya ce kaza halal ne ko kaza haram ne dole sai da dalili na addini to dubun da ka doka a matsayin cewa ya halatta zira da daman da zai iya halatta wa ya haramta wanda kuma da yawa daga cikin malamai an kai su wannan matsayin an kai su irin wannan matsayi suna da daman zasu ce kaza ya halatta kaza bai halatta ba kaza ya haramta kaza bai haramta ba ba tare da dubi zuwa ga Qur'ani da hadisi ba shi yasa a yau wayewanka a matsayinka na musulmi dukkan wani mutum wanda zai ce kaza addini ne to abu da dalili ina dalilin wannan abin yake a ina Allah ya hodi a ina manzon shi ya hodi sahabbaiya suka fahimta wannan shine wayewa a addinance duk mutumin da bai ma addini irin wannan fahimta ba wallahi zai kwamsa kuma du'atun ala abwab jahannam suna dan suna kiran mutane zuwa kohohin jahannama wata tahiyya daga kaganta ka san in ba wani iko Allah babu inda za a dire in ba can ba babu Allah a ciki babu karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki kwata kwata kawai an shiga wata dubgaliya ta daban to waɗannan wasai din nan duk wanda zai riki wani abu a matsayin cewa wai wani tsani ne su tsaftatattu ne za su kai mu zuwa ga Allah to ya halaka wannan kissa da wali dan nasuru ya bada wata rana kai ga me yake ce ai shehu ne da muridin shi suna taya saman ruwa sai shehu ya ce ma muridin kai ka rika masu nuna suna tahiya wai sai shedan wai zo ya ce ma shi muridin ya za a yi shi shehu yana kama sunan Allah kai kuma ka rika kama sunan shi kai ba kama sunan Allah ba wannan abin da kake ai shirka ne wai shedan ya zo fadan da magana ka ji wa kai daga dan ka san gari ya ce mana wanda ya alƙawarin cewa la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah can yake cewa wala tajidu aktharahum shakirin shedan inda dama abin da yake so aikin shi ginawa wai shedan ya zo ya ce mashi a ai wannan abin da kake shirka ce da haka kai ma ka kama sunan Allah kawai mudiri sai ka fara kama sunan Allah wai da ya kama sunan Allah sai ya nitse subhanallah subhanallah wannan irin magana ce ya kama sunan shehu ya huta amma ya kama sunan Allah ya nitse wai shehu da tsamo shi kace ya akai yace ai kaza 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 yace kai da yace ka kama sunan sunana me kai ka zo ka kama sunan Allah har kullum su ake anuna maka cewa wai kofar Allah kai ba za ka iya zuwa gare ta ba kai tsaye amma ka duba Allah me yace wa idza sa'alaka ibadi anni tay fa inni qarib bai ma ce fa qul inni qarib saboda kaman yayi tsawo fa qul inni qarib kace musu Allah yace ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni duk lokacin da ka shiga wani hali kira Allah bab addinin musulunci ba a irin sauran addinai bane da a ce sai ka biyo wani ka biyo wani ka biyo wani a malami da aka sa kawai ya karantar da kai yaya ake yi amma dole kai za ka kira Allah kai tsaye to waɗannan wasa'il hanyoyi da ake ɗauka a matsayin cewa kaza da kaza wallahi ya batar da bayan Allah da yawa mutum yana zaune ana tsotsar kafar shi wai albarka ake yi ba yana zaune ya yi mursisi ko aka su ga shahahu da mai haka ne ba karanta addini bace ba Allah kiyaye kuma duk in ka ji ana ƙara ana cewa kaza ana cewa kaza to wannan abin da ake so a kare ba wani abu ba la gai shi da ke kare alhali ba haka Allah ya karantar da mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo ya gama da awa ba haka ya karantar da mu ba Allah kyauta malaka ta fastajlabul masakhida wannan abin sai ya jayo musu kushin Allah subhanahu wataala saboda duk wanda zai kira wani kuma bayan Allah to wannan mutumin tabbas ya sanya ubangiji ne ya sanya ubangiji kishiya kuma wannan mutumin tabbas ya halaka Allah subhanahu wataala ya kare malaka thalisuha man lam yukaffir man kafar na uku waɗannan sharuɗa mutumin da bai kafirtar da wanda ya kafirta ba aw shakka fihi aw li fikrihi intasar ko kuma kai shakka akan ma kafircin shi ko kuma tunanin kafircin nashi kake ba ma goyen baya akwai su zai ce muku shi musulmi ne amma wallahi duk wani abin da ake kitsa na kafirci sai ka samu hannun shi a ciki saboda me saboda za a samu kuɗi za a samu matsayi za a kai shi manyan organization na duniya ya yi aiki yana gaba komai bane ba abinda ya tabbatar da cewa kwata-kwata goyon baya ne ga kafirci bal hasali ma wannan abin zai rubuje musuluncin mutane amma wallahi yana shirye ya shigo da shi cikin musulmai ayi amfani ta hanyar shi saboda abin da yake ga cewa zai samu aw li fikrihi intasar daka wannan ma iya daga cikin matsalolin da ake samu daga wasu daga cikin musulmai wanda wannan kuma zai iya kai ka zuwa ga mi zuwa ga barin addinin ka ka canza shi ka kuma kahudi mal yace rabi'uha war rabi'u i'tiqadu ghairi hadi na hudun wadannan da waqidul islam mutun ya kudirce cewa ghairi hadiyin nabi wani shiriya ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba akmala min zal hadi yahi cika da kamala sama da na manzon allah kaga na akwai matsala mutun nawa da sunan musulunci a yau yake ga cewa hanya kaza ya kamata abi a ce babu qur'ani babu hadisi ba haka manzon allah karantar bai ce a wannan abu ayaka za a yi shi kaga so da yawa idan ka dauki hanyoyin da suke da alaka da ɗari'u zaka same su da wannan matsalar fiye da yadda kake tsammani kai akwai wanda a cikin wani littafi kibritul ahmar yake ambata cewa الشيخ او الولي يتلقى الاوامر من الله سبحانه وتعالى يتي شيخ ده ولي يانا امسو امرني دغا الله كمر يدا مزل صلى الله عليه وسلم yake amsowa sai aka ce ai shari'ar da mazalla yazo da ita wannan ta gama garin mutane ce ta awam ce akwai ta khawas wanda su ma amsowa suke yazo wannan abu in bai zama kafirce bai zama kafirce kariyata Allah ne kariyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ambata mana cewa wahayi ya kare to ka amso daga Allah ta wace hanya ka amso hanya wahayi ce kawai wahayi kuma ya kare kene ka kariyata Allah ka kariyata manzo Allah ta yaya zaka samu gurbin zama a cikin musulunci babu yanda zai Allah shi bayan shi amma wallahi barantana ka shiga cikin kauyukan nan kaga mutane a dubike wannan abin kawai shi ne aka sa gaba wani a kasar nan ya tara wasu muridai a wata ƙauye ya ce musu shi arifi shi ne arifi dan wani shehu ne wanda ya mutu ya ce in suka zo gari suka yi lumwashi guda lumwashi ɗaya albarkan da za ta safka a garin tahi ta shekara 40 ayi a shekara 40 ana musu ruwan sama suna girbi suna shifka suna girbi suna shifka suna girbi in yazo yi lumwashi ɗaya albarkan da garin zai samu ya hiye musu sama da wancan ruwan shekara 40 a ina Allah haɗo nawa shi yanzu wannan wanda ya wannan magana shi ne ya ce a cikin wani maɓaɓin bidiyo yana zaune a wani ƙauye yana bayani sai Khidir yana zuwa gidansu Khidir na zamanin annabi Musa yace yana zuwa gidansu ya tara mutane ana faɗi sai baban shi ya ambata mushi Khidir yana zuwa gidansu yace baban shi wata rana ya shigo da shi da wani shi wani shi da wani shehu nazihi yake ta yace suka shigo wajen ya shigo wajen baban shi suka shigo suka iske mala yana dariya yace da shi da abu wanda suka shigo tare suka kalli juna suka ce mallan lahiya ake dariya sai yake ce musu to ba ku gashi ba yanzu ya huta daga nan suka ce abu suka kowa ba sai ya ce ai Abu Huraira ne yanzu ya tashi daga nan wallahi a Niger akai wannan abu a wannan yankin namu a cikin ƙauyukan nan ce Abu Huraira ne yanzu ya tashi ce ya saba yana zauwa hada dajjal wannan shi ne dajjal dajjal كثير الكذب من الدجل تاتaccen magareci kenan Abu Huraira yake zauwa shi yasa idan ka zo aka irin abubuwan da suke yi da yawa yana cin karo da ayoyin Qur'ani da hadisin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi kudirce waɗannan abubuwa in mutum ya san me suke nihi akwai matsala shi yasa su a wajen su da ba kaga hatta da lafazin a ce Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya ce a sai a ce ya ƙaura ko ya faku ya faku aina Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu ash-shakirin. Allah ya ce ya mutu kai ka su yafa ku wai wannan shi ma har abun wai rigima ne wai wai ahlu wai rishin uslubi na magana da rishin ladabin magana wai a ce wai manzo Allah ya mutu dan zai ce Allah ya ce ya mutu wai da ce a yafa ku ko kuma ya kaura ba hamun husu manzo Allah bane ba a manhun su shehunan su kenan in kun yarda manzo Allah ya yafa ku to shikenan al-ulama warasatul anbiya kenan a ce shehu wa da shi ma yafa wane ma yafa babu lahi yanzu ana wani maulidi ko ana he yanzu a ce ai wane ma ya zo haka yake cewa ko shehu da kallan nan wuri a ce bangare ɗaya Abubakar Umar Usman Ali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiya hadda akwai wanda aka ce malaika jibril yake zauwa gaba ɗaya an rikita bayan Allah ko babban matsalan in a ce wata bid'a ce wanda mai sauki ne wanda tsakanin shi da ubangije shi ba ya shiga cikin majuna zalika ba to amma abubuwan da ake dora mutane a cikin waɗannan hanyoyi shirka ne ga Allah shirka ne ga Allah abu ne wanda za ku a yaga da Allah gaba ɗaya Allah kiyaye to waɗannan wasa'id din nan yace fastajlabul masakhida yace warabi'u i'tiqadu ghairi hadi nabiyina akmala min zal hadi ka dauki cewa wai mutumin da yace da manzon Allah sai zama to maka abin rigima saboda kana ga akwai karantarwar wani ta hikan maluwa sama da ta manzon Allah ko da bakin ka bai fadi ba amma aikin ka yana gana yanzu saboda Allah menene abin da zai sa mutum musulmi ya rika rigimar ahlus sunna bai ce baka zo gidanmu bai ce baka zo wajena bai ce baka zo garinmu bai ce baka zo kasanmu sai ce baka a qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai duk inda kake rike wannan ka bautawa Allah me abu da gima ciki saboda Allah indai Allah ake nihi da gaske indai soyayya ake nihi ga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaske babu mutumin da yake amsa sunan masoyin manzo Allah sama da ahlus sunna komai da za su yi suna kokarin koyi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganar su aikin su shirin su mu'amalar su da iyalin su kasuwancin su aikin da zaka kai za su kai su kawo duk abin da za su yi suna kokarin su mallaka shi da manzon Allah irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba shi bane so dukkan ababen da manzon Allah ya zo da su mafi yawanci in ka dauka wallahi waɗanda suke mabiya waɗannan hanyoyi suna adawantan wannan abin da manzon Allah ya zo da shi Allah kiyaye to duk mutumin da ya yarda cewa wai wani abu na shari'a ya yi kammaluwa da cika da tumbatsa akan na manzon Allah wannan mutumin ya bar musulunci mal yace wal khabisul bughdhu li shay min dinina abu na biyar mutum ya rika kyamar wani abin da ya tabbata a cikin addinin musulunci abu kaza ya tabbata addini ne ka ji kana kyaman abu baka san shi ko kuma wani abin takura ce dole ne ka meka wuya wannan shi da musulunci wa dama al-islam aka ce al-istislamu lillah meka wuyanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da jayuwa zuwa ga Allah ta hanyar yi mishi da'a da biyayya to in ka ce ka meka wuyanka zuwa ga wani magana ta gare duk abin da yace kai shi ne abin da zaka yi wannan shi ne imani shi ne musulunci amma ya zaman to a kawa ka dai a ciki dai a waje dan ka wata aya a wannan lahiya lalle aya ka wannan hadisi ce kai wannan abin da muke kai yanzu ba zai taya da shi ba da ka amina shi a gihi shi yasa wajibi mutum musulmi ya zaman to insani bari ka zaman to mutum wanda yake mai tafshi akan aya da hadisi duk lokacin da suka zo to kai baka tafcewa وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره بايا حالتا ga mutum mai imani namiji ko mace Allah da manzo su zartar da wani lamari ka ce kai kana da ja ko kana ta cewa akai bakka da abin da ke kanka kawai shine ka meka wuya to wannan abu na biyar wajibi ne mutum ya ji cewa abubuwan addini sun mishi har a cikin zuciyar shi wanda kuma ya riga cikin shurutu la ilaha illallah almahabbatu son kalmar a karan kanta kar ka ji cewa kyama ce ko kuma a takura ce a Allah kawai zaka bauta mu malace wasaji sun mustahzi'un bi shar'ina, na shidda wanda yake yin izgili game da addinin. Yau mutum nawa sai dai da Allah Ubangiji in ya bashi uzuri na jahilci, amma in ba shi ba izgili da addini da wani abin da mazalla ya zo da shi kafirci. Yem in kai izgili da shi kafirci. Mazalla ya magana akan aswaki, ko aswaki kai izgili akan shi, izgili akan shi sai sa kautar ga musulunci. Ko bin karanta abu in ya tabbata addini ne, to yanzu magana addini ne, magana Allah da manzon shi ne. Kenan in kai izgili Allah da manzo kama izgili, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, Allah ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, da Allah ne ko da ayoyin Allah ko da masu imani kuke izgili. Allah ce kafku ka mana hamzari kun kafirta bayan imaninku. Kaga a lokacin sababu nuzul hadhihi al-ayat aw hadhihi al-aya, wasu daga cikin munafiku suke cewa sun kalli, wasu daga cikin sahabbai suke cewa kai wani zuwane zai ta jihadi, wani me zai iya yi irin magana na reni da izgili akan wannan. Allah ya ce kun bar musulunci. Mutum musulmi nawa yake izgili ga addini yau? Ka daga wandonka sai maka izgili, alhali addini ne, ba kai bane ka sa kanka. Shari'a ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita. Amma sai mun maka ce ai abun izgili ne, har magana zaka ji ana magana irin na izgili, saboda an san magana kaza ai mai addini mai kokarin bin sunna sheke kaza. Wallahi duka wadannan abu hatsari ne ga mutum. Al-istihza'u bid-din, kai banda wannan har a cikin wasan kwaikwayo ake yin su, ɗan comedy, saboda su riƙa mutane dariya, kuma ana tabin su ana kallon su suna ƙara gaba ta ɓangaren ɓacewa. A zo wasa da sallah, wasa da abubuwa gasar na addini, wanda kaga hatta da kallon irin waɗannan bidiyo kan baya halatta ga musulmi. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هذا تعاون على الاثم والعدوان دغ يا دورا ياي ازغلي د ادينكا كوم سبو د تصاباغي رشي تكايتي كسا ميغا ا cikin sallaka kuma ka kalli wannan mutum. To izgili game da komi a cikin addini, wanda abu yana daga cikin nawaqidul islam, yana warware musulunci mutum. idan baka yarda shi ba kafirci. Juhud an tajhada shay'an thabata fi ad-din, amma rashin aikata fa wannan kuma daban. Na yarda game addini ne, amma ina da raunin imani wanda banda bane shi, ina aske shi, ina da amsa na musulmi, laihina wannan aske Allah ga dama ya kama ni da zunubi shi, Allah ga dama kuma ya kafarta mun. Amma idan nace kwata-kwata ba addini bane ba, ko kuma nake izgili, ce wani gemu kamar dan busuru, subhanallah. Kaga wallahi wannan magana mutumin da yayi ta yana ibtara ga musulunci kai tsaye, saboda manzon Allah ya zo da abu ya ce auful liha waffirul liha, ku cika gemu ku bar gemu, sai kai kuma kazo kake izgili ga wanda ya bar wannan abu. Me ba kuma ka Allah ne wasa, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun wasa? Haka abun yana da girma, wajibi ne mutum musulmi ya ankara. Kada zaman to kawai duk abun da yazo kawai yiza kai, a ka tsaya ka auna shi abu aunin addinin ka. Abu na bakwai malai ka ta wasabi'us sihru kadhaban yasrifu, haka na bakwai din su shine sihiri. Sihiri a cikin al'umma ya zama ado, ya zama abun kafafa. Zaka samu dan kasuwa da nashi bokan, yana mishi bokanci, ya kumsa mishi layu na sa'a, ya sa a cikin kes din shi, ya rata ya a cikin shagon shi, yayi imani cewa wannan abu yake kawo kasuwa. Daga ran da kai imani cewa wannan shi yake kawo kasuwa, kaga sababi ne wannan addini bai rarrashi ba, kana yi bar musulunci. Kaga kuma duk ana yi, ana ga kaman ba koyi bane ba, alhali matsala ne ba karami ba. Idan ya mance wannan layar a gida, zai koma ya dauke ta, saboda yana jin cewa ita ce marbaqul faras, na cin nasararsa a cikin abin da yake saboda sahabagin rishin nutsuwa na zuciya da dai zaka samu tayawa daga cikin musulmi suna da ayyuka wannan rataye-rataye ya shiga cikin jikinsu mota fa mota daidai inda gidokin yake daga ƙasa an kale ka sai kaga wani kumshin layu ina Allah moto in ka duba wuyan shi sai kaga ashi ba an samu shi layu wani kuma hotuna zai kafa na shehunnai yana ga cewa za su iya karewa duka bauta ma wani Allah to waɗannan sihirce wani abu ne wanda yake sabit abu ne gashi karar ana aikata shi haka idan ka samu aikata a ma'aikatansu kowa yana kokarin tsubbace shekaran jiya nan wani ma'aikaci yake ce mini ba jimawa suka kamo wani malamin tsubbu ya samu matan wasu mutane sai zina yake su kuma a cikin ƙur'anan wa a cikin ɗakin shi cikin ƙur'anan wai sihiri ake musu dama sai a ce a wannan laƙanin sai an nemo wali sabo to da sabi shi sai ce su suna da shi ana shi yasa hatsari ne wallahi ka san ina mata ka take zuwa arama ka san ina mata ka take zuwa kana nan kana gwagwarmayar rayuwa ana fama wasu abubuwa sai a saka wata rigima ta nan mutane ba imani gare su ba akwai mutumin da ya gama sallah ya san shi fil akhirati malahu min khalaq bai da wani rabu a lahira ya sani malam jafar yana ba da labarin wani dan tsumbu a Kano cewa in aka tai wurin shi saboda cikaratun batsayi in ya tsinku ka tai sai ce muku kun kira Allah ya kasa ku haka yake cewa mutane suna ga kaman komai a hannunsu yake alhali ƙarya ne a hili in a hannunka yake ba za ka zama a haka ban da kake kana cikin tarkace kana cikin wane ne wani ɗakin laka da sauransu inda gaske al'amura a hannunka suke wallahi ba haka za ka zauna ba kai baka da ma lokacin da za ka naɗa consultant mutane suna zuwa suna huta ana baka jika goma kai ma rashin abin yi ne ka auna hankalin da Allah ya baka shari'ar da Allah ya to Allah da yake haka ba banza ba Allah ya baka hankali ka riƙa lissahi da hankalin da Allah baka kai yanzu ka zo wai ne ma kake rike maka aikin ka to shi ya samu aikin mana in ya isa shi aikin bai samu ba ko kuma a caccaka kai matsayi kaza shi ya caccaka babu kowa a gidansu ya caccaka in gidansu ba su tsaye inda gaske ne ya caccaka ɗiyan shi su tsaye mana kai kana tsammani ya yi son ka ne akan ɗiyan shi kuma duk abin da za a yi nahu ba wa fi sabilillah bane zai maka shi kuɗi za ka ba shi to wannan matsala ce wadda ta samu gindin zama a cikin al'umma musulmi kuma babban hatsarin yana hudda mutum daga cikin musulunci Allah a yau akwai wanda bai yarda bai dogara ga Allah kawai wannan biye-biyen sai ya yi su akwai a cikin 'yan kasuwa akwai a cikin ma'aikata akwai a cikin waɗanda suke zamantakewar yau da gobe gidajen aure kowa ya ɗunguma gidan masu sihiri abin takaici ka duba ka ga hatta da mutumin da wai boka saboda aikin da malamin tsubbun yake irin na bokan ne ta yi duka ɗaya ce sunan ne kawai mabanta amma duka sunansu da ya bal yanzu an ba mu suna malam boka ake cewa malam boka a hudu malamin boka ne kawai sak sun boka ne to waɗannan abubuwa za ka same su sun mana katutu a cikin boka ga sunan ana ta aikatawa hatsarinsu raba mutum da imanin shi Allah lutfa wa bayin shi والثامن العون لكفر يصرف والتاسع اعتقاد بدعي غبي ابن ترى قدرين ده دان بدعه مال يجي غبي واوا wanda zai yi cewa wai yasahu al-khuruj ya yalwace shi huta an shar'in nabi game da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ga cewa ana iya barin shari'a manzala kuma akai labari dan wani malamin su ya musu alƙawarin aljanna kake tsammani wanda da gaske ne sai a kalli mutane a ce musu ku wannan bangaren an yahe mu ku kuma sai bade wanda suna dariya suna jin dadi wanda kwata ko suna ta kuka saboda yanda aka yi imani da abu yanzu bai ishe ka abin misali ba mutum ya mutu a binne shi a cikin masallaci a cikin ausaqul ummal islamiyya a tsakiyar al'ummar musulmi a gyara wuri a same karo a wurin zama da sauransu saboda zuwaru ɗan ziyara saboda kamfani ne suka buɗe duk wanda ya zo kahin ya kai zuwa ga inda zai je sai ya ɗan ba da abin da zai ba da ya yi in ya so ya gaba ya je kai kuma buƙatun shi kuma wallahi kaga a da ana ga kamar abu ba da gaske ba ne gashi ƙarar mutum a gindin kabari yana roƙon mutum a cikin kabari yana kama sunan shi yana roƙon shi ina Allah haba da Allah wannan abu wa shi ne abinda manzon Allah ya tagwagwarma ya akan shi har ya bar duniya ba sulatan nan lata aka ce allazi yalittu sawiqa lil hujjaj shi ne mutumin da yake damawa ɗan aikin hajji gumba yana ba su yana bi yana raba man alhazzai mutumin kirki ne aka ce da ya mutu sai aka yi gumkin shi sai aka zaka aji ake neman ya isar da su zuwa ga Allah me ya bambanci shi da mutumin da zai sa kabari gaba ya riƙa roƙon shi ya taimaka mishi kasuwar shi ta tsaya aikin shi ya samu matsala an samu rayuwa ta yi tsada farashin abubuwa ya hau kaga me ba mutu tsakanin wancan da wanda saboda Allah duka bautan wurin Allah ne to shi ne mal'ada yake cewa kaga mutumin da zai yi wannan kudirin tabbas wannan kudirin zai hudda ka daga cikin addinin musulunci in ka yarda ana iya bin wani baban zan Allah ba a kai labari dan hasali ma gwada baka za a yi dama kai maganar manzala kai ba taka bace ba kai baka ciki shi shehunka shi ne ya narke a cikin soyayyar manzala shi ke da alaka da manzala kai alaka ka da wannan shehun kun ana ta kiran mutane akai mali ce wal ashiru abu na goma al i'radu an dinin mutun ya yi burs ya kada kanshi game da abin da ya shafi addinin ya kaura kanshi fala ta'allumu bakka koya aw amalun bakka aiki da shi balbari dai kad haqiqa qala ya karantu kai da sunanka titir ne musulmi bakka zuwa makaranta bakka san ban miye karatun addini kwata kwata sai kuma baka aikatawa to wannan abu yana kai ka zuwa kafirci ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kai ka zuwa ga ridda saboda kai da kanka baka san me kake yi to waɗannan a takeice abubuwa guda goma daga cikin nawaqidul islam malaka sai ke cewa as'alullaha zura thabati ala istiqamati ila al-mamat Allah nake roƙo tabbatuwa akan abin da ya shafi addini har daga nan zuwa inda mutum zai kai ya mutu shi Allah ke cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah arshi rayuka ma matsayin musulmai wannan maganar da Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun wallahi mutum musulmi ya ci gaba da roƙon Allah ya ci gaba da roƙon Allah kar kai wasa da yadda kibta wa ido wani dan kama iska ya maka wasa da addininka addininka shine jarin addininka shine mutuncinka shine gatanka shine daukakanka shine kominka in aka rasa shi wallahi ka rasa komai Allah da tarda mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita bil qadr kifaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah